kakakin hukumar yan sandan jihar Bauchi GSP Kamal Datti Abubakar ya yi karin bayani wa manema labarai kan batun
a ranar 19 ga watan Agusta a wannan shekara da ya ga an fata da dake mai da mali suka samu rahoton cewa a gidan wani sarki na Abdullahi ko kan kauyen Murofaka argajin kujuma ta duri a cikin alkali da kuma zuwa wannan abdullahi ko ya ce shi ne aiki a cikin ya ba ma ta kuma akwai Fatima Abdullahi wadda suke uwar gida da kuma ingancin Abdullahi kamar ya ce sai ki ga ta yi shi ta uwar gida ce ma ta kai yaranta jaririn ta ne ta ce ta muhabbat Abdullahi kuma ta ce ta ba shi jariya a kai ta sakamakon haka yaran ta ta hali su ta a ƙarshe dai aka kai shi ɗakin da magana ne wannan kauye kuma ya ce ga zaune kuma ya ce ga rafi da tsari barin kai shi ta wannan mata an kama ta yanzu haka tana hannu kuma ta amsa da kanta ba tare da tunasawa ba to ai ta aika shi wannan zuwa ga muna kuskure kuma bayan haka za mu kai ta zuwa
zantawa da manema labarai malama Hindatu Abdullahi Uri ta amsa laifinta inda ta ce auren dole aka yi mata babu zancen kishi a kan batun wanda kuma hakan tsotsayi ya sa ta aikata wannan mummunan aiki inda take roƙon Allah ya yafe mata Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Nigeria.